أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى كاوم يوديغ وتربيع الآخر هجرة النبي صلى الله عليه وسلم دبو ديد داري هدو دا أربعين دا هدو هما يو أشرين دا بقويغ وتنقوم ميلادية دبو بيو دا أشرين دا بيو. A wannan majlisi namu na wata-wata da muke dirasa a cikin sirar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin Nabiyyur Rahmah Durusun wa Ibar na babban malami Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemu hafizahullahu ta'ala. Wannan zai zama majlisin mu na shida muke jin a cikin majlisai da ake kullawa na littafin. Za mu tashi hadifatu shaqqi sadr. Hadifatu shaqqi sadr mas'alar da ta afku ta tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah madaukakin sarki ya sa aka yi. Hadifatu shaqqi sadr abin da ya afku na tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi. Fi sanatir rabi'ati min umrihi sallallahu alaihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da shekaru hudu a duniya bayan haihuwarsa. Waqa'at lahu fi badiyati bani sa'd hadithatu shaqqi sadr. A ƙauyen Banu Sa'ad waɗanda su ne suka shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Halimatu Sa'adiyya, a ƙauyen su wannan abin da ya afku na tsaga kirjinsa ya afku. Waqa'at lahu fi badiyati bani sa'd hadithatu shaqqi sadr. A ƙauyen Banu Sa'ad tsaga kirjinsa ya afku. Haka tsaga kirjin Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin shekarunsa hudu. Wanda yana da ƙanƙanta shekaru sosai, amma kuma wani abun da zai burge mutum ya bashi sha'awa, tun a wannan lokacin manzal sama yana da shekara hudu ana fita kiwo da shi, ana fita kiwo da shi shekarun shi hudu. Domin kamar yadda za mu ji, a wajen kiwon dabbobin ne wannan abin ya afku na tsaga kirjinsa, a lokacin kuma shekarun shi hudu kacal. Wa qad rawa zalika muslimun fi sahihihi, al-imam muslim ya ruwaito a cikin sahihu muslim ya ruwaito wannan abin da ya afku cewa an tsaga kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin yana da shekaru hudu a duniya. يا بيان يتأتى صحيح مسلم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أرويت لك أنس أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم أنس من ونيباش لاباري كوكما من ظل في الصمد يفتح مسد قنسا وما ألوك شند حق تأبكبا أنس أدوني أقوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل. Lallai Annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika Jibril ya zo masa. Wa huwa yal'abu ma'al ghilmani, yana wasa da yara a wajen kiwo. Fa akhadahu fa tara'ahu, sai mala'ika Jibril alaihi salam sai ya kama shi. Fa akhadahu, ya kama shi. Fa tara'ahu, sai ya kayar da shi. Fa shaqqa an qalbihi, sai ya tsaga wajen da kirjinsa yake. inda zuciyarsa take, ya tsaga inda zuciyarsa take. Fastakhraja alqalba, sai ya fito da zuciya. Kun ga tiyata, kada wadda ta zauna a sahu ba a kan tsari ba, ba na wajen za ki zauna ba, ki dawo waje. Kun ga kun tsinka mana karatu, ba gaira babu dalili. Ki taso daga nan ki dawo cikin sahu. Ana ɗauka fa dai sai a ɗauke mu ƙauyawa, ana yaɗa ma duniya. Ku za a mashe da a ce ba ku da tsari ba ni ba. Ana ɗauka. To shi ke nan fasa'ahu fa shaqqa an qalbihi, ya tsaga wajen da zuciyar manzo Allah ta take. Zuciya tana ɓangaren hagu ko a ƙirjin mutum. Fastakhraja alqalba, sai mala'ika Jibrilu alaihi salam sai ya fito da wannan zuciyar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fastakhraja minhu 'alaqatan, sai aka ga ya fitar da wani gudan jini. 'Alaqa, dama zuciya ai jini ne a cikin ta. To sai aka mala'ika Jibrilu alaihi salam sai ya fito da 'alaqa, sai fitar da wani gudan jini. Faƙala, sai ya nuna ma manzo Allah sama, manzo sama fa yana yawo shekara hudu. Sai ya ce masa, haza hazzu shaitani minka, wannan shi ne rabon shaitan a tare da kai, an cire maka, ba shaitan bai da komai a tare da kai yanzu. An cire duk wani abu da shaitan zai iya sa maka a zuciyarka, ba shi. Summa ghassalahu, daga nan sai mala'ika Jibrilu alayhi salam sai ya wanke zuciyar. Fi tasqi, a wani kwano. In an ce a tasq, kwano mai zurfi kuma mai faɗi, shi ne a tasq. Saboda haka sai ya wanke shi. Wannan kwanon min zahabin, na zinariya ne. Bima'i zamzama, da ruwan zamzam. Ya wanke shi da ruwan zamzam, ya wanke zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ruwan zamzam. Thumma la'anahu, daga nan kuma sai ya haɗe, ya ɗinki tsaf. Aka maida zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi kenan. Summa a'adahu fi makanihi, daga nan sai mala'ika Jibrilu ya maida zuciyar inda take. Ba jinya, ba komai. Saboda me? Saboda aikin Allah ne. Ba jinya, ba komai. Yara suna gani, suna kallon duk abin da ya faru, ba aboye aka yi ba. Ko duk yaran da yake tare da manzon sallama suke kiwo, suke wasa a wannan lokacin, to ya ga wannan abin da ya faru. Saboda haka yara suka firgita, hankalinsu ya tashi. Waja'a al-ghilmanu yas'auna ila ummihi, ce waɗannan yaran suka tafi cikin sauri. Yas'auna ila ummihi ya'ni murdi'atahu, suka yi sauri suka tafi zuwa ga mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato mai shayar da shi. Shi ne sai aka fassara aka ce ai murdi'atahu, wato mai shayar da shi. Mai shayar da shi ma masta ce, domin bai halatta ya aure ta ba har abada, kamar yadda kuma bai halatta ya aure ƴaƴanta ba har abada. Wa ummahatukum allati arda'anakum, a cikin matan da Allah ya haramta ma mutum ya aure su har abada, akwai matan da suka shayar da mazaje. Duk wadda ta shayar da wani, to ta haramta a gare shi har abada, ba zai aure ta ba. ‘Ya’yanta ma ba zai aure su ba har abada. Sannan kuma mijinta ya zama baban shi, mijinta ya zama baban shi. Faƙalu, suka ce inna Muhammadan qad qutila, suka ruga da gudu, suka je suka ce ma Halimatu Sa'diya, ai an kashe Muhammadu. Kaga iyaka abin da zai gani, aga an tsaga zuciyar mutum, kun ga ai an kashe shi. Fastaqbaluhu wa huwa muntaqi'ul lawni, sai suka zo kuma daga bayan sun je sun fada mata sai suka dawo fastaqbaluhu sai suka zo suka tarbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muntaqi'ul launi launin sa ya canza ya fuskar shi ta zama kaman kasa-kasa fuskar shi ta zama kasa-kasa kura-kura haka shike bai to wannan tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kenan domin a rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata an tsaga zuciyarsa so biyu wannan tsagawar farko kenan da aka yi lokacin yana karami sannan kuma an sake tsaga zuciyarsa bayan ya zama dattijo a lokacin yana da shekara 52 a duniya lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji da shi shi ma an sake tsaga zuciyarsa mala'ika Jibrilu alaihi salam ya sake tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ka abubuwa ne da suka tabbata guda biyu mun ji labarin ai an tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abun da aka yi na tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine a cire raban shedan a ciki duk abin da shedan zai iya sawa na damuwa iyayya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya jin haushin kowa irin yadda mutum zai ji kawai sai ya ce shi ya tsanuwa ne a ce me dalili mutum ya ce a ba dalili shi kawai bai mai ba ko ba muna yi ba haka nan kawai sai ki ce ke wance bata miki ba me yasa bata miki ba ba dalili musulma ce ita sunna take yi ba ta wani aikata wani abu na sabo haka nan kawai sai ki ce kina kinta kin ga wannan raban shedan ne to ba wannan a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan mazan sama baya rukon wani ya yi gaba da shi sannan manzan Allah sama ba zai ga wata daraja da Allah ya ma wani ba ya ji me yasa Allah zai mai ya ji kashi sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ga alkhairun wani wanda zai zo ta hannun shi bai danne duk wannan raban shedan manzan Allah sama baya jin yafi kowa hatta annabawa sai da yace mana la taqulu ana khayrun min yunus ibn matta yace a cikin annabawa kakku kalli annabi yunus alaihi salam ku ce na fi shi wata mata ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ta ganshi sai ta firgita sai mutum yace matso ki fadi matsalarki innama ana mar'atun min nisa'i makkata ta'kulul qadija shike ni ba wani bane ni dan mace ne mace ta haifan kuma mama ta an santa a makka yadda mutanen makka suke cin kilishi ita ma tana cin kilishi to daka ba wani daban bane ne duk wannan raban shedan din da Allah subhanahu wataala ya cire daga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zuciyarsa ta kasance babu abin da ke ciki illa sanin Allah da damuwa da al'amarin Allah da soyayya ga bayin Allah abinda ke cikin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan to wannan ita ce babbar hikima to shine malam sai ya ce mana hikmatu shaqqi sadr me ce ce hikimar da ta sa aka tsaga zuciyar manzon Allah sallama hikima ta farko al'ula fiha tahiyatu rasulillahi sallama lil ismati min ash-shar a cikin tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka yi akwai shirya shi shine ta hayya an shirya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lil ismati min ash-shar saboda a tsare shi daga sharri ya zama ma'sumi a tsare shi daga sharri duk wani abu da zai zama na sharri to an tsara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga shi sannan wa ibadati ghairillahi ta'ala shi karamin yaro ne abinda ake bauta ma a lokacin ba Allah bane ko ana bauta ma Allah kuma ana hada Allah da wasu to an cire wannan raban na shedan domin kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunanin ya bauta ma wani wanda ba Allah ba litalaqi ma sayanzilu alaihi min alwahyi kuma domin ya riske abinda za a saukar masa na wahayi shi yasa sai aka cire raban shedan a cikin zuciyarsa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba tunanin ya aikata wani mummunan aiki ba. Kafin zuwan musulunci, manzo Allah sama ya taba jin za a yi wani biki na jahiliya, za a yi kide-kide. Sai manzo Allah sama ya ji a ransa kaman ya ji, kamar yadda yake ba da labari da kansa. Ya ce ya kama hanya zai tafi, sai Allah ya sako mishi bacci. Manzo sama kawai sai ya kama bacci a hanya, sai da ya gama baccin shi tas, aka gama bikin nan tas, sannan manzo sama ya farka. Shi ke nan. To kun ga wannan akwai shi. Saboda abu na farko kenan na hikimar da ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a tsaga kirjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a ciro zuciyarsa, a cire wannan abin nan gudan jinin raban shedan. Saboda me? Saboda a shirya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama Allah ya tsare shi daga dukkan wani abin da ba yi da kyau, gaba-gaba shirka, hada Allah da wani a cikin bauta. Kada a ci biskit a zuba a carpet, dokokinmu suna da yawa. To, kama annaha kanat i'lanan min Allah ta'ala li makanatihi wa manzilatihi, kamar yadda wannan kuma sanarwa ce daga Allah. Kaga kirjin manzon sama da aka yi aka fitar da wannan raban na shedan, to i'lanan sanarwa ce Allah yake yi, min Allah ta'ala sanarwa ce daga Allah, li makanatihi a matsayin manzo Allah ya sama cewa babba ne, wa manzilatihi da kuma muqamin da manzo sama yake da shi, munzu sigharihi tun yana dan karami, cewa manzo Allah sama ba karamin mutum bane, akan kalli mutum tun yana dan karami sai a ce inna fi hadha as-sabiy la sha'na, wannan yaran akwai babban lamari a tare da shi. To Allah ya ma manzo Allah sama haka aka cire raban shedan a zuciyarsa, sai ya zama ya fita daban da dukkan yaran da aka sani a duniya. In ya shiga cikin yara, to ba irin halin su yake ba. Irin ɗabi'an nan ta yara ta cin zali, wane ya fi wane ƙarfi ya ci zalin shi, ba za a yi ba. Manzala sama ba ya yi tun yana ɗan ƙarami. Irin ɗabi'un yaran nan waɗanda za ka ga yara suna aikata wasu abubuwan da a zahiri Allah ba zai rubuta musu laifi ba, tunda su ba su girma ba, to amma kuma miyagun ɗabi'u ne. To Allah ya tsare manzo Allah sama daga gare shi saboda cire wannan raban shedan ɗin da aka yi daga zuciyarsa. Na uku, wahiya aidan tathhirun liqalbihi, wannan kuma tsarkake zuciyarsa ne. An tsarkake zuciyarsa fi suratin maddiya, idan aka kalla a zahiri shine sura maddiya, in aka kalla za a ga zuciyar shi an wanke ta tas. Tazharu amama an-nasi jami'an, wadda wannan yanayin na fili zai bayyana ga mutane balo-balo ga baki ɗayan su. Falam yartakib ithman, manzon sama bai taɓa aikata laifi ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa aikata laifi ba. Walam yasjud li sanamin, manzon Allah sama bai taɓa mugunki sujada ba. Min tufulatihi ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam, tun daga kankantar yarintarsa har zuwa rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sama bai taɓa mugunki sujada ba. Bai taɓa aikata wani mummunan aiki ba. Wannan a fili yake, an tsarkake zuciyar shi, domin dukkan ayyukan da muke ƴan uwa suna zuwa ne daga zukatanmu. Shine ai manzo Allah sama yace a hadisin Abdullah ibn Mas'ud, ala wa inna fil jasadi mudghatan idha salahat salaha al jasad kulluhu wa idha fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al qalb, suna cewa al qalbu sultanul jasad, ita zuciya ita ce sarauniya a jiki gabaki daya, ita ce sarauniya, ita ce sultanul jasad. Shi yasa hissan wa ma'nan, a zahiri da boye duk in aka ga gyaruwan mutum to zuciyar shi, wanda yasa in suka je wajen likita sai yasa sai ya sa abin auna zuciya ya ga yadda zuciyarki take bugawa. Idan zuciyarki tana bugawa daidai, jininki yana tafiya daidai, zuciya na gudanar da shi, babu duguya ne, sannan babu kuskurani, bai yi sama ba bai yi ƙasa ba, yana daidai, to sai a ce lafiya kilam. Idan koye sama koye ƙasa, zuciya tana da matsala, to jiki ma zai zama yana da matsala. To wannan shine hissan. To haka a ma'ana, idan kika ga wata halinta ba shi da kyau, ba ta da kirki, ba ta da alkhairi, to zuciyarta ce. Shi yasa shedan yake so ya samu zuciya, mala'ika ma kuma yake son ya samu zuciya. Kwarai. Duk wanda ya riga mallakar zuciyar mutum, to shi kenan shi zai zama yana da shi zai juya ta yadda yake so. Allah ya tsare mu. Hikima ta hudu ta tsaga zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Idza kana ash-shaytanu lahu hazzun min qulubi as-sibyani. Idan har shedan yana da rabo a cikin zukatan kananan yara. Kuma haka ne aiko? Yanzu ku duba ku ga yadda za ku ga wasu yara ƴan kanana ƴan suna yin wani abu. Musamman yaran wannan zamanin. Kun ga rabon shedan ne. To idan har shedan bai kyale kananan yara ba. Wahiya lam tahmil hiqdan wala bughdan. Wanda a ka'ida zuciyar yara lam tahmil hiqdan, ba ta da wani kulli. Wala bughdan, ba ta da kiyayya da wani. Amma duk da haka shedan bai kyale wannan zuciyar ba. To fa kaifa bi qulubil kibar. Yaya zaki da zukatan manya kuma? Masakar shedan. Yara ƴan ƙanana fa shedan bai bar su ba. Yanzu ya karamin yarinya sai ki ga tana neman ta cuce uwarta. Ko dan karamin yaro yana neman ya ci ƴan musu fa. Ba su san ma annabi ya faku ba. Amma sun san yadda za a yi su cutar da ƴan uwansu. To shedan bai kyale ƙananan yara ba. To ina ga manya. Saudaka a darasin da za mu ɗauka a nan ‘yan uwa, shedan ɗin nan yana nan, kuma wajibi ne mai masa tanaji na shiri, mai masa shirin yadda za mu yaƙe shi, kuma kullum yana tare da mu. Kuma kun san matsalar shedan wadda ta fi girma, ba a ganin shi. Duk maƙiyin da ba ki ganinsa to ya fi muni. Idan aka ce ga maƙiyinki amma kina ganinsa, to za ki iya masa shiri daga nesa. To amma shi ba a ganinsa, Allah ya ce innahu yarakum huwa wa qabilu min haythu la tarawnahu. Shi shedan yana ganinku da shi da zurriyarsa ta inda ku ba kwa ganinsa. Kun ga shi ne wannan matsalar kenan, ba a ganin shi. Shi yasa hatta ranar lahira in aka zo zai ce kun gani? Kun gani? Kuma ba ku gan shi ba. Yanzu duk abin da mutum zai yi na tsiya sai ya ce shedan ne. Yana ta tarawa. In an je lahira ya kafa hujja ya ce ai shedan ya sa shi. Shedan ya ce a kun gani? Wannan hikima ta hudu kenan. Hikima ta biyar malam ya ce shaqqu sadrin nabi sama marrakaini, tsaga zuciyar manzo Allah sama da aka yi sau biyu. Na faɗa mana sau biyu ne ko? Wannan ita ce tsagawar farko, yana yaro, sannan an sake tsaga zuciyarsa bayan ya cika shekaru 52 lokacin da za a yi isra'i da mi'raji da shi. Tsoha shekara ɗaya ya hijira, aka tafi da shi sama ya gana da Allah maɗaukakin sarki. Hikimar waccan tsagawar ita ce yanzu zai je ya gana da Allah. To ya kamata waccan tsarkakewar da aka masa tun yana yawo a ƙara wata. Imana. Yanzu walillahi almathalul a'la. Amarya tun da safe take wanka, amma idan za a kai ta da yamma kuma sai ta sai an sake mata wani wanka ko? A yi mata kwalliya. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana ɗan ƙaramin sa aka tsarkake zuciyarsa. To lokacin da ya girma zai tafi wajen Allah ya gana da Allah, sai aka sake wanke zuciyarsa. na biyar hikima ta biyar shine shaqqu sadrin nabi sama marrataini tsaga zuciyar manzala sama da aka yi so biyu wa tafhiru qalbihi da kuma yadda aka tsaftace zuciyarsa alladhi huwa anqa qulubil bashar alhali zuciyar manzala sama ita ce zuciyar da tafi kowa tsarki Allah madaukakin sarki bai halici wata zuciya ya sa ta a cikin wani dan adam ba wadda ta kai tsarkin zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma kuma duk da haka sai da aka wanke ta wannan abin da aka yi ya dullu ala ahmiyati ta'ahudil qalbi bis siyana wannan magana tana da girma yace ya wajaba wannan yana nuna ashe kullum mutum ya rika bibiyar zuciyarsa bis siyana yana tsare ta yana bata kariya wa tatheer yana wanke ta wa adamil ghaflati anhu sannan kada mutum ya rika gabkana game da zuciyarsa shi yasa akwai asbabu tatheeril qalb daga ciki zuciyarki ba za ta tsaftata ba idan ba ki karatun alqur'ani babu abin da yake tsarkake zuciya ya wanke ta tas kaman karatun alqur'ani da fahimtar alqur'ani mutum ya rika karanta alqur'ani kuma yana fahimtar abin da yake karantawa hanya ta biyu ta wanke zuciya ita ce ambaton Allah da yawa hanya ta uku ita ce halartar majalisin ilimi inda za a ce Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce hanya ta hudu ita ce hanya ta yawaita karanta tarihin magabata waɗanda Allah ya tsarkake zukatansu hanya ta biyar ita ce addu'a me yasa manzo sama ya yawaita Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa maulaha manzo sama ya yawaita Allahumma ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala ta'atik duk wannan zuciya ake son a ta tabbata saboda zuciya tana jijjuyawa tana canzawa Allah madaukakin sarki zukatan bayi na tsakanin yatsunsa guda biyu yana juya yadda ya ga dama ha to shi yasa zaki iya samun kanki wal iyazu billah yanzu nan ke mutu ne kirki ce an jima kuma ki juye ki zama ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake da kusanci da Allah amma sai da aka wanke zuciyarsa zuciyar shi ta fita kowa tsarki amma kuma sai da aka wanke ta kuma wanki har sau biyu sannan wannan yana nuna tasirin ruwan zamzam kenan ko ba ku fahimci wannan ba wannan yana nuna mahimmancin ruwan zamzam ruwa ne mai tsarki ruwa ne mai albarka wanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya mata albarka lokacin da aka zo za a wanke zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka wanke ta da ruwan zamzam ashe shi ruwan zamzam yana da tasiri kenan a rayuwar mutum shi yasa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a hadisi hasan yace ma'u zamzam ni ma shuri balahu shi ruwan zamzam Allah na biya ma mutum bukatarsa gwagwadon yadda ya sha ruwan zamzam ya goge Allah bukata Allah zai biya masa bukatarsa kowace ce ta alkhair kuma magabata sun yi amfani da ruwan zamzam sun yi addu'a Allah madaukakin sarki ya karba musu addu'arsu wani ya sha ya ce Allah mai da shi malami kaman wane kuma Allah mai da shi malamin kila ma fiye da wancan malamin sau daga wannan yana nuna mana 'yan uwa mu kula da zukatanmu musamman irin wannan rayuwar da muke ciki a yau zukata sun lalace sun ƙeƙashe abinda mutum bai zata za a yi ba sai ya ji ana yi fa huwa makmanul adu zuciya makmanul adu nan ce ita ce maɓoyar abokin gabanmu zuciya makmanul adu ita ce maɓoyar maƙiyinmu Iblis wa mahallu waswasatihi wa ghazwihi kuma nan ne bagire nan ne wajen da shedan yake sa mutum waswasi shi ko ciwon waswasi mafi girman ciwo kenan ko matakin da shedan yake son ya samu kene ya sa mutum waswasi. Wa ghaswihi kuma nan ne wajen yakin sa, nan ne barikin shedan zuciya, barikin shedan kenan. Idan mutum ya wasa ya sakaci ya bashi ya kankane masa wannan bagira, to shikenan ya gama da shi, sai dai wani ba shi ba. Allah ka tsare mu ka ji kanmu. To kun ji waɗannan hikimomin suna cikin hikimomi manya manya da suka sa aka tsaga zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wafatu ummihi wa kafalatu jaddihi Abd al-Muttalib iyyahu. Wafatu ummihi, rasuwar mahaifiyarsa sallallahu alaihi wasallam, wato rayuwar manzon Allah sama cike take da ban tausayi. Wafatu ummihi, rasuwar mahaifiyarsa, wa kafalatu jaddihi iyyahu, wa kafalatu jaddihi Abd al-Muttalib iyyahu, da kuma yadda kakansa Abd al-Muttalib ya ci gaba da kula da shi. Mamarsa ta rasu, kakansa kuma ya dauki nauyinsa ya ci gaba da kula da shi, shi ma kuma ba a dade bai ce gagarin ku nan ta Allah ta yi a kansa. Saboda haka manzo Allah su sama maraya ne na asali, shi yasa har Allah ya faɗi haka, alam yajidka yatiman fa'awa, ashe Allah bai same ka a matsayin maraya ba, fa'awa ya tattara ka ya kula da kai. Kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'a ummihi aminata binti wahbi, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da mahaifiyarsa aminatu diyar wahab, wa jaddihi abdul muttalib ibn hashim, da kuma kakansa abdul muttalib dan hashim, fi kala'ati llahi wa hifzihi, a ƙarƙashin kular Allah da kuma tsarewar Allah. Babansa dai manzon sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin baban shi ba, an faɗa mana wannan. Manzo Allah sama ya baban shi ya rasu yana ciki, ba a haife shi ba bai san babansa ba, kun ga maraya na asali ce. To yanzu kuma gashi an haife shi ya kai har shekaru hudu, ana ba mu labari a yanzu yana ƙarƙashin kular mahaifin babansa, wato kakan shi kenan, da kuma mahaifiyarsa a gefe guda tana nan da rai. Yunbituhu Allahu nabatan hasana, Allah yana tsirar da shi tsirarwa kyakkyawa, manzon sama yana ta girma. Lima yuridu bihi min karamatihi, saboda Allah yana so ya girmama manzon Allah sama ya bashi matsayi babba. Falamma balaga rasulullahi sama 6 sinin, a lokacin da manzon sama ya kai shekaru 6, kharajat ummuhu min makkata ila yathrib, to mamarsa aminatu bintu wahab sai ta fita daga makka ta tafi garin madina, sunan madina na da shine yathrib. Qur'ani ya ambaci wannan sunan, suna cewa ya ahla yathrib la muqama lakum farjiu. Me suka fita yi? لزياره قبر زوجها والدي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب, سنبتني دومن زياره قبر بابن منزل الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عبد المطلب. ما مر منزل السماء امنه بنت وهب تدوكي شي تتفي دشي دومن زياره قبر بابن شي سكجي, ومعها ولد حل يتيم, a tare da ita akwai ɗannan nata maraya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa khadimatuha ummu aymana, sannan kuma tare da mai mata hidima ita ce ummu ayman. Suka fita, fa makasat shahra, sai da ta yi wata ɗaya a garin Madina da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗanta maraya da kuma mai mata hidima wato ummu ayman. Thumma raja'at, daga nan bayan ta gama wata guda a Madina Yathrib sai ta dawo wa bainama hiya fi tariqiha asabaha marad tana kan hanya ta tafiya sai ciwo ya kama ta washtadda alaiha fi awail at-tariq ciwo ya tsananta a gare ta a farkon hanya hatta tuwfiyat bil abwa haka dai tayi har sai da ta kawo wajen da ake ce masa al abwa'u sai ta rasa ana qaryatin baina makkah wal madinati wani dan kauye ne shi al abwa'u din nan tsakanin makkah da madina wannan garin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai je umara umratul qadiyya a shekara ta bakwai ko umratul qada'i ko umratul qadiyya ya gamu da wani mutumi ya ji labarin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo ya wuce saboda haka kawai sai ya ce a yanka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jakin daji to shine ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai ci ba to sai ya dan samu damuwa wannan mutumin sai manzon sama yace masa inna lam naguddahu alayka illa anna huhumu yace kai hakuri ba mun ki cin naman ka bane a matsayin mu na baki waɗanda ka girmama a'a ba haka nan bane kai ai mu za mu je umra ne muna cin harami mun riga mun yi harami shi yasa muka kici hadisi muttafaqun alayhi wa sunku sun karanta a cikin rutul akam ko to shine wannan wajen na tuna muku al abwa'u eh ko wajen da ake ce mushi waddan kusa siki da waddan da al abwa'u kusa siki kamar misali mutum ya kama hanyar Kaduna kamar a ce da birnin Yaro da Marabar Jos eh kun ga kusa siki ko to a nan wajen mamar manzo Allah sama taras kun ga yanzu manzo sama ya zama cikakken maraya gaba da baya ba uwa ba uba daga nan wa'ida ila jaddihi Abdul Muttalib daga nan sai aka maida shi wajen kakansa Abdul Muttalib wa ashfaqa alayhi akthar min ishfaqihi ala auladihi ya rika nuna ma manzon Allah sallama tausayi yana tausaya ma manzo Allah sallama aksara fiye da min ishfaqihi ala auladihi fiye da yadda yake tausaya ma ƴaƴansa wato bafannin manzo Allah sama kenan wa tara yushiruhu alaihim jami'an Abdul Muttalib sai ya zama yana fifita manzo Allah sallama ma akan su saboda maraici ga yarinta sannan kuma shi manzo Allah sallama dama duk wanda ya ganshi sai ya so shi wannan tsari ne na Allah yanzu aka zo ana baki labari yanzu wannan na tabbatar misali a ce ba ba a ce ko a ce a kaddara duk ba musamman manzo Allah sallama wannan misali sai aka zo ana ba mu wannan labarin tun daga nan yanzu zuciyar mu mun ji ta fara tausaya mishi haka ne ko ba haka bane to haka dabi'ar manzo Allah sallama take to balle a zo a fara baki labarin halayensa na kirki a zo a baki labarin sufofinsa na halitta manzo Allah sama duk wani abu da kika sani na a so mutum to Allah ya bashi shi yasa wallahi ni dai nakan zauna wani zubin irin su Abu Lahabi da Abu Jahal wallahi in ji zuciyata ta kuntata kwakwalwata ta dode wai waɗannan mutanen wani irin rabo ne ba su samu ba sun rasa abu a ce wai mutum ya ga manzon Allah su sama ɗan uwan shi ne ma kuma yana masa magana da yaren shi yana ganin shi wai gashi wai amma ya ce wai bai yarda da shi ba wallahi mu gode ma Allah kun ga kuka tuno wannan to sai mutum ya tsaya ya ma Allah godiya ba mu ga manzon Allah sallama ba tsakanin mu daga garin su da nisa wani sai ya gama rayuwar shi ma bai taba zuwa makka ba bai taba zuwa madina ba kuma ya je shiga aljanna amma ga wasu waɗanda ga gida kai wasu ma gidansa ɗaya amma suka musa manzon Allah sallama kun ga tadewa ce wannan da rashin rabu tadewa ta ƙarshe kenan to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake wafatu jaddihi Abdul Muttalib to kun ji rasuwar kakansa Abdul Muttalib wa kafalatu ammihi Abi Talib iyyahu da kuma yadda babansa dan uwan babansa Abu Talib ya ci gaba da kula da shi ya ci gaba da renansa lamma balaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam 80 sinina lokacin da manzo Allah sama ya cika shekara 8 tsira nawa kenan da rasuwar mamarsa shekaru 2 mamarsa ta rasu yana da shekaru 6 to yanzu kuma ba ku ji tuwfiya jadduhu Abdul Muttalib ibn Hashim sai kuma Allah madaukakin sarki ya karbi wannan kakan nasa shekara 2 katal wanda yake tausaya masa yake nuna masa kauna yake fifita shi akan ƴaƴan shi shi ma kuma sai Allah ya ansa kayansa shekara 2 tsakani wa nahada Abu Talib bi haqqi ibn akhihi ala akmali wajhi to daga nan ne fa babansa dan uwan mahaifinsa Abu Talib ke yamike ya tsayu bi haqqi ibn akhihi ya tsayu akan tsar haƙin dan uwansa ala akmali wajhin a fuska wacce take mafi cika duk abinda ake mada da dadi ma ce da Abu Talib ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa dammahu ila waladihi Abu Talib ya hada manzon Allah sama da ƴaƴansa duka ya dunkule su a waje daya ya hade su ba bambanci su Sayyidina Ali su Asilu su Ja'far ba wanda zai gane cewa manzon Allah sama ba ɗansa bane wa qaddamahu alaihim kai wani ya rika ma fifita su yana gabatar da shi a kansu wa khattafahu bi fadli ihtiramin wa taqdisi sannan ya keɓa manzon Allah sallama bi fadli ihtiramin da wani dadi na girmamawa wa taqdisin da tsankacewa irin sai ai laifin nan misali sai ai laifi duka gabaki daya da ya zo sai ce wannan ban da shi shi wannan kuku kai ban da shi kuma tare suke kaga wannan kun ga wannan fadlu ihtiramin wa taqdisin wani dadi na girmamawa girmamawa ta musamman da kuma tsarkacewa wa zalla fawqa 40 sanatan yu'izzu janibahu haka ya zauna fiye da shekaru 40 yu'izzu janibahu yana karfafa yana girmama bangaren rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya shekara 50 sannan Abu Talib ya rasu bai yadda a taba manzon Allah ba bai yadda a cutar da shi ba ta sanadiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka kaurace ma dangin su Banu Hashim aka daina hudda da su ba za a siyar musu da abinci ba su ma ba za su siyar ma da ku ba za a siya daga gare su ba ba za a ba su aure ba su ma ba za su ba da aure ba ba za a yi magana da su ba in sun gaisar da wani ba zai ba za a amsa gaisuwar su ba suka koma suka je suka samu wani kwari suka zauna a can sai da suka koma suna cin ganye dan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya ويبسط عليه حمايته sannan kuma ya rika shimfida ma manzon Allah sama kariyarsa wayusadiqu sannan zai yi abokantaka da mutum ne wayukhatimu kuma ya fada da mutum min ajlihi saboda manzon Allah sallama in ka ce ina san Muhammadu sai ya ce to kai ma ina san ka kana cewa ban san shi ya ce to ni ma ba ni ba ka haka Abu Talib ya zauna amma kun san abin tausayi ko Abu Talib bai musulunta ba di yayi wannan ne kawai haniya ce Allah ya sanya masa soyayyar manzon sama da kuma kabilanci Allah bai masa rabon musulunci ba wannan ita ce magana ta gaskiya duk wani labari da za a ba ku a ce Abu Talib ya musulunta ƙarya ne. Abu Talib bai musulunta ba. Abu Talib bai musulunta ba. Wannan wani darasi ne babba. Cewa duk dangantakarki da wani mutumin kirki in baki tsaya kin yi abin arziki ba abin da zai tsina na miki. Wannan yana nuna mana kowa ya ta kansa a wajen abin da ya shafi alakarsa da Allah. Kada mutum ya ce a'a aini tunda wani na wani shikenan nasha, a'a ba haka bane. Ba haka bane. Mutum ya iyaka abin da zai iya yi akan kansa domin samun kusanci da Allah madaukakin sarki. Amma kada ya amfani da dangantaka. Yace ai dangantaka shikenan. Wannan daidai yake da fadin Hausawa da yake cewa daga ganin abin nan sarkin fawo sai a ce miya za ta yi zaki, wallahi sai an zuba, sai an sai nama an zuba a miyan nan. Kawai ana ganin sarkin fawo sai a ce ai shikenan ga sarkin fawo, sai a ce tunda na ga sarkin fawo idona da idonki shi yake yayyanka shanu, to shikenan ainihin miya ta koda ban yi komai ba za ta yi zaki. Gaskiya ce wannan magana? To kun ga ba gaskiya ba ce. To Abu Talib shi ya babban manzo Allah sama ya da babansa da baban manzo sama da shi da baban manzo sama uwa ɗaya uba ɗaya suke. Kwarai da gaske. Shi ne suke ɗaki ɗaya domin Abdul Muttalib na da yana da mata da yawa. Yana da mata da yawa. To wanda suke ɗaki ɗaya da baban manzo Allah sama shi ne Abu Talib. Uwarsu ɗaya ubansu ɗaya. Akwai su Al-Abbas, akwai su Abu Lahab, duk waɗannan akwai su Hamza, sannan akwai mata. Akwai mata, akwai mamar Az-Zubair ibn Al-Awwam, akwai ta. Durusun wa'iba, darista da ababen kula da ya kamata a ɗauka a cikin wannan faruwar rashe-rashen da manzon Lusuma ya sama, ya rasa mahaifiyarsa. Farko dai ya taso bai san mahaifinsa ba, ya rasu tun yana ciki. Sannan shekarunsa shida ya rasa mahaifiyarsa. Sannan bayan shekaru biyu, shekaru takwas kenan, ya sake rasa kakansa. To wace hikima ke cikin wannan? Nash'atun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yatiman. Rayuwar da manzon sama ya taso a matsayin maraya, izanun bi maqdami munqidhi du'afa'i wal yatama. Wannan alama ce ta nuna cewa wanda zai kwato haƙƙin masu rauni, masu haƙƙin masu rauni wal yatama da marayu, to ya kusan zuwa. Mutumin da ya ɗanɗana wani hali a ƙa'ida, idan zuciyar shi bata lalace ba, to idan ya fita daga wannan halin ya fi jin damuwa idan ya ga wani a cikin irin wannan halin. Haka ne ko ba haka ba ne? Shi yasa idan kika ji mutum ya ce an mini nima sai na rama, to wannan ba ɗan adam ba ne. A ɗabi'a idan mutum ya sha wahala, to bai son kuma na baya da shi su sha, ko suna da dangantaka da shi ko ba su da dangantaka da shi. To manzon sama ya ɗanɗana ne ake ce ma maraici. To shi yasa a duniya ba a taɓa samun mutumin da ya zo ya kwato haƙƙin marayu ba kamarsa a tarihin duniya kakaf. Da can idan mutum mace ta aka mutu aka batta, aka bar yarinya mace, to duk wanda aka ga dama kawai shikenan sai a bata shi a ce dole sai ta aure shi. Manzon sama ya fara kwato musu haƙƙinsu. Qur'ani ya zo ya ce ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha. Ya ku waɗanda kuka yi imani baya halatta a gare ku ku gaja mata tilas. Marayu mata da abinda ake yi da marayu da matan aure waɗanda aka mutu aka basu, to ana kasa su ne kamar yadda ake kasa awakai da jakuna. wane ya mutu ya bar jaki goma, ya mutu ya bar awakai guda goma, ya bar tumakai guda goma, ya bar alfadaran shi guda goma, sannan ya bar matan shi guda goma wanda ya aura a jahiliya, sannan ya bar ƴaƴan shi guda 20 mata. To duka ga baki dai kawai kasa su za a yadda aka kasa akuya haka za a kasa mace. Yanzu ji ba abin da aka yi, sai aka ce musulunci manzon sa mai zo ya ce a ba ta cikin gado, ita ma tana da gado, ba ta cikin gado, ba ta cikin kayan gado, ita ma tana gada ne, a raba a ba ta kasanta. Yarinya marainiya aka zo aka mai kula da ita kawai sai ba ta wani ya ce shi za ta aura dole. Ta tashi ta zo wajen manzo Allah sama ta ce ya ma'aikin Allah, mai kula da ni marainiya ce, an rasu an ban ni shi yake kula da ni, yanzu kuma ya kawo min wani ya ce dole zan aure shi, ni kuma ba na san shi. Manzo sama ya ce to ba wannan aura. Ga mutumin da yake kula da ita ga ta ya ce ba wannan aura, kai auren da kace zaka mata ba shi. Sai ta ce ya ma'aikin Allah, na yadda zan aure shi, dama nayi haka ne domin a gane cewa mu ma muna da haƙƙi. Manzo sama ya tabbatar da haka, aka sa ka'ida ta duk mutumin da ya zama ya ci dukiyar maraya to wuta yake ci. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Wadanda suke cin dukiyar marayu ba tare da hakki ba, to su sani wuta balbal suke ci, kuma wallahi sai sun kona a cikin wutar jahannama. Ma za a saba aljihad, mun gani aka sa wannan ka'idar, aka sa wannan dokar, ba a yadda wani ya ci dukiyar maraya ba. Idan an hada dukiyarsu za a juya. Allah madaukakin sarki cewa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru, sannan aka ce dukiyarsu a jalauta musu, ba a yadda a batta ta lalace ba. A kula da ita yadda ake mutum yake kula da dukiyarsa. Wannan din manzo Allah sama ya zo da waɗannan tsare-tsaren saboda yadda ya ɗanɗana maraici. Kuma maraicin manzo Allah sama na gata ne, an faɗa mana yadda Abu Talib nan ya ci gaba da kula da shi haske da ya zama mutum sosai amma bai daina kula da shi ba. Mutumin da ya kai shekara 50 amma ana bibiyar sa, ana bibiyar rayuwar shi. Kamar yanzu misali mutum ya kai shekara 50 a duniya amma yana da wani wanda zai ce masa yau ce fa nan nawa kai, in ya ji bai yi da yawa ba ya ce to ga ƙari, ya ce na yi ce fanan 2000, ya ce na 10,000 ya kamata ka yi, ga 8,000 je ka ƙaro. Haka Abu Talib ya riƙa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taso da san marayu, da tausaya musu, da jin kansu, da tsayawa akan sai an kwatan musu haƙƙinsu. Saboda haka nash'atun nabi sallallahu alaihi wasallam yatiman, yadda manzo sama ya taso a matsayin maraya, izanun bi maqdami munqizi dhu'afa'i wal yatama, wannan alama ce da ke nuna cewa mai tsamo masu rauni ya kwato musu haƙƙinsu da kuma marayu, to ya matso zai zo. Minaz zulli, ya tsamo su daga kaskanci, wal istidafi, da kuma yadda ake raunanar da su. Alladhi yu'ani minhu almustad'afuna fil ardh, wanda mutanen da ake raunanarwa a ban kasa suke fama da shi. Duk inda wanda bai da ƙarfi yake kafin zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake, to a cikin tsoro yake. Irin su Abu Jahal sun ga dama kawai su kalli gidan mutum sai su ce nasi ne, shikenan ba abin da za a yi. Yanzu mutum na da fear of Allah, yana da komai, in a lokacin su Abu Jahal ne kawai sai ya zo sai ya ce gidan shi ne, sai ya ce wannan gidan ka kamun makulli, shikenan sai gidana ne, ya ce ka kawo makulli, da kanka zaka je ka miƙa, da kanki zaki je ki miƙa makulli. Tun ya je ya miƙa makulli, sai na baka awa 24 ka kwashe komai naka, ko kuma ya ce a na baka kwana, na baka awa 24 ka dau iyalanka kawai, duk abin da ke cikin ka dauka komai duka nawa ne. To amma da manzon sama ya zo an isa ai wannan, ba a isa ai ba. ومنهم الأيتام daga cikin masu rauni wanda ake raunanar da su a ban kasa akwai marayu alladina yudhi'uhum awliya'uhum wanda majibuntan suke tozar talamin ransu likai la yansha'u nash'atan ya'rifuna biha huquqahum domin su rayuwar da zata zama ba za su gane haƙoƙin su ba sai a danna maraya wanda har yanzu akwai wanda ba su da imani a cikin al'umma wanda ba su kaunar Allah ba su tsoron abin da za su je su haɗu da shi a lahira tunanin suna danna haƙƙin marayu a mutu a bai yaro da wadatar su talauta shi wannan sun taɗi to wannan shine ana nuna mana lokaci yayi saboda haka ba za mu tsallake ba sai mu tsaya a nan sai Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba insha Allah ta'ala a wata mai zuwa وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.